A wani taron manema labarai da kungiyar BBOG din ta kira a daidai kofar shiga fadar gwamnati ta Asoro, tsohuwar ministan ilimi kuma jagoran kungiyar BBOG Obi Ezekwesili ta ce kungiyar za ta canja salanta ta fafutuka saboda ta kalubalanci gwamnati wajen ganin an kwato ƴan matan cikin sauri. Tana mai cewa,
"We are infuriated at the exactness of the blunders that led to the latest abduction, the magnitude of incompetence and carelessness of our government."
Obi Ezekwesili ta ce, "Muna cikin fushi da juyayi yadda gwamnati ta yi sake aka sake maimaita abin da ya faru a Chibok shekaru hudu da suka wuce. Yanzu haka an sake sace wasu ƴan mata 110 a wata jiha a arewa maso gabashin Najeriya." A lokacin da take ci gaba da ƙarin bayani wa manema labaran, Obi Ezekwesili ta yi wasu tambayoyi guda 14 wanda ke buƙatan amsoshi daga ɓangaren gwamnati. Idris Yasin, jigo ce a ƙungiyar BBOG, ta yi ƙarin haske a kan batun.
"Duk da tambayoyi guda 14 da aka yi, da Allah su yi ƙoƙari su kawo amsoshi wannan tambayoyin. In suka kawo amsoshi wannan tambayoyin, to zai buɗe hanya kenan, wato cewa ana kan waɗansu abubuwan da zai sa za a gano inda ƴan matan nan suke. Amma kuma in ba amsoshin wannan tambayoyin, ya nuna cewa kenan tuntuni ƴan matan an ɗauke su, kuma ba komai ake yi akan yanda za a gano inda suke ba. Ai, abun ɓacin rai ne. Wato kenan nobody is safe. Ba wanda dai ba tsaro ko ina dai za a iya ɗauke kowa. Abinda ta riga ta faru sau ɗaya shekara hudun da suka wuce ya sake faruwa."
A lokacin da yake jawabi a kofar shiga fadar gwamnati, babban lauyan ƙasa Femi Falana ya yi ƙarin haske akan gudunmin da kundin tsarin mulki ya ba wa gwamnatin ƙasar.
"Section 14 subsection 2 of the Nigerian Constitution provides that the security and welfare of the Nigerian people shall be the primary purpose of governance."
Femi Falana ya ce kashi 14, ƙaramin kashi na 2 na kundin tsarin mulkin Najeriya, na cewa kare lafiya da dukiyoyin 'yan ƙasa shi ne muhimmin aiki da ya rataya a wuyan gwamnatin ƙasar. Ƙungiyar ta ce idan ba ta samu amsar tambayoyin nan 14 da ta yi wa gwamnatin tarayya ba, to za ta shigar da ƙara a kotu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.